pressure. Everyone here
when see don't sound thunder. See Daka.
Come on up, see ya guys.
What you bought to the car, you to the buyer.
Them
matam bouches and not a fire. What you bought to the car, you to the buyer. Them matam bouches are quite to the buyer. Buyer, buyer, coach in back in the buyer. Buyer, buyer, got to get so in back in the buyer. Buyer, buyer, coach in back in the buyer. Buyer, buyer, got to get so in back in the buyer. Sun bata da jigida to tajara baya domin harkar mu muna yi ne da mata masu baya masu kaya wanda faka faka zasu baka faya wallahi in mata abinki na sani chokin kina sani high ko ba rokin this your bag da dadin to looking gidan mai ne aka fi rubuta no smoking wasu makafi kan fadi wa ido yana da wari dobulin gani muke so mutu zamu samu kari daukaka na Allah ne da reason why I know da hori kuna san gani na da BOC to ku zo da sauri yau fa ya zama dole idanuwa su rena fata wasu kare na halitta Allah ne su canza fata yadda wa tana da wari bai raka mun yana da sata bura uba nake da naira kirana a jebota waye ga ya ma Coca-Cola daya take da Fanta arewa da sunan ku waye santa na dade ina fadi wata rana dole a ji ni gani suke fadi nake ƙarya nake waye sanni gashi yan matan garin su kuka suke zasu fini yan matan nan sun mun yawa bewa suka taimake ni ga yan mata kala kala baba no wahala hala baby no dai hala hala ni ina da dala dala yanzu lokacin mu yayi mu yan mata ke wallahi firan mu ake wallahi ana haka ne da BOC confirm muna bala'i hawa kidi nake yi kaman bango da kadanga ina sama suna kasa duk mun bar su a ganga ma hero jari mi fresh am a gaga ya fita da ban a ta kowane bangare yan matan boci nuna mini
everyone na here ta ja
da baya ja da baya matan bauchi suna da baya wacce bata da kaya ta ja da baya yan matan bauchi akwai su da baya 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 kauce in baki da baya 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 garki zo in baki da baya 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 kauce in baki da baya 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 garki zo in baki da baya
All the men in the house in a panic mode, driven everybody crazy, now the traffic slows. Knock everybody dead like a magic show. I'm a dodge and now some bike to the tire. Yes, going at you, jumps like a check, you will attack your buyer. Yakis Ogu Malamento, what you party say, Baki Maki, a car. Yah, I'm Miki Party, the Rana. Go ahead, keep up, so I'm a baguette. I can do one the party, the buyer. Gun up for sort of pressure. Come on, so who said, I'm Queen Nessa. In answer, victim by an expressor.
What you bought to the car, you to jar the buyer. Them matam bouches and not a buyer. What you bought to the car, you to jar the buyer. Them matam bouches are quite to the buyer. Buyer, buyer, go to him back in the buyer. Buyer, buyer, gotta get so him back in the buyer. Buyer, buyer, go to him back in the buyer. Matan bauchi da baya suna da baya matan bauchi da kaya
arewanahia.com
YC